الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 13 ga watan Safar shekara ta 435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau bare fi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
mallan an ce a gaban liman idan mutum ya salla bai da salla shin idan aka samu wata tazara ana yi
kamar kaga tazara
idan aka samu
a takaice duk mutumin da ke akwai wurin da zai iya tsayawa a bayan liman idan ya yi salla a gaban liman ba shi da salla wannan ita ce magana wadda take mai rinjaye kwarai shiratun koyi da liman in ma kana ganin shi ko kana ganin mamun da suke koyi da shi wanda ya shiga gaban liman da waye ke koyi yana koyi ne ta hanyar sauti shi kuma salla ta hanyar jin sauti ba tare da ganin limami ko mamun da ke biyar shi salla ba ta inganta shahi kabari da siminti haramun ne baya halatta ba ma shahi shi da siminti ba hatta da kawo wata tsakuwa ta musamman a kawo a zuba masa ko wasu tuballa waɗanda suke na siminti ko ba na siminti ba baya halatta kwarai haramun ne akwai dalilai waɗanda suka tabbatar da haramcin haka kwaya halatta shi kabari idan aka binne mutum a cikinsa wannan mahalli nashi ne shi yake da mulkinsa shi mamacin da aka sanya har a kai lokacin da wato gangan jikinsa zai rududdige ya zama ƙasa idan ya rududdige ya zama ƙasa ya fita daga mulkinsa akan iya tonawa a kawo wani abu ne amma in aka shahe shi da siminti to yaushe za a san cewa kenan kamar an yi kwace ne an yi fashin wugo na'am wai dangane da cewa mun yi bayani ya halatta a ziyarci marar lafiya ko da ba musulmi ba ne a darasinmu na Tirmidhi kwarai haka ne ko da mutum ba musulmi ba ne ya halatta a ziyarce shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wato ga yahudan nan wanda ke masa hidima wanda har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ziyarce shi ya tallata masa musulunci kai tsaye kuma Allah ya masa dace ya karba ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga ubangijin da ya tsamayar da wannan bawa wato daga wuta a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ku zo kuma yi sallah. To dan haka wai shine dan uwa yake tambaya, za a iya masa addu'a? Ana iya masa addu'ar Allah ya bashi lafiya, kuma ana iya masa addu'ar Allah ya shiryar da shi. Amma addu'ar Allah ya gafarta masa wannan ita ce haramu, sawa'an yana raye ko yana mace, duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala haramun ne a yi masa addu'a, addu'ar da ta kunshi roƙon gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda ya haramta mana haka nassi ne na Alkur'ani, kamar yadda ayar ke cikin suratul Tauba, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala walau kanu uli qurba, ko da sun kasance wato makusantansu ne. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa wannan ƴan uwan nasu ɗan wuta ne. Ta ina ake gane ƴan wuta? Bayani ya gabata shine mutumin da ya mutu akan kafirci. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya, roƙon gafara da ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa. Ubangiji ta'ala ya ce bata zamanto ba face game da wani alƙawari ne da ya masa, kamar yadda Allah ya bayyana mana alƙawarin a cikin suratu Maryam da ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Don haka kuma alkawalin sai ya cika shi kamar yadda yake cikin suratu shu'ara, waghfir li abi innahu kana minad dallin. To shine Ubangiji ta'ala ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam cewa mahaifinsa makiyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya nace akan kafirci. An gane ku? Ya ki shi, ya ki gani, ya ki waiwaya, ya ki waiwayawa zuwa abinda Ibrahimu alaihi salam yake kiran shi na kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Tabarra amin, Ibrahimu alaihi salam sai ya raba hanya da shi, roƙon gafarar da yake masa sai ya dena. Ubangiji ta'ala ya jinjina masa yabo, inna Ibrahima la'awwahun halim, lalle Ibrahim Ubangiji ta'ala ya ce la'awwahun, wato mai matukar nishi ne saboda tsoron Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Halim kuma mai jimri ne, wanda in an cutar da shi baya waiwayawa balantana ya sa kauta, sai dai ya kauda kai ya ce ya yashi. To don haka wannan aya tana tabbatar mana duk wani kafiri, sawa'an yana raye ko yana mace, haramu ne mu roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko rahamarsa. Iya addu'a da za mu iya yi masa shine Allah ya shiryar da shi, Allah ya masa dace dangane da musulunta. To amma addu'ar Allah ya bashi lafiya akan iya masa, akan iya masa addu'ar Allah ya bashi lafiya. Kwarai. Na'am. Wai kana da abun hawa, mace wadda take ajnabiyya ba muharramarka ba ta nemi cewa ka goye ta, wai in kaki goyenta sai ta ga laifinka. Abinda za mu ce ta shekara dubu tana ganin laifinka, hakkin Allah shi yake gaba da hakkin kowa. An gane ku? La qa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba maganar ka miƙa wuya ga wani abokin halitta domin saba ma mahalicci. Don haka duk wani abu wanda yake na daukan zunubi baya halatta a matsayinka na musulmi ka kawo agajinka a kansa. An gane ko? Iya abin da ya kamata in har so samu ne, don ka haɗa ka je hitsin mai ake cewa tsuntsu biyu da dutse ɗaya, to abin da ya kamata in har akwai irin taksi da sauransu ba da yake kana iya fudda kudi inda hali ka ba ta kace ta hau kana cikin wani uzuri
alai ala kawana taksi tambawa ya san mota ne da yana yi doko
kuma ai mota daban babur daban shi ai abin da yake haramun hada jiki da da wanda take ajinabiyya mota ko da za ta zauna cin daban ai ba yanda za a yi a hada mota da babur to wannan dai bayani ya gabata binne mamaci ibada ce hatta da yanda ake gina kabari ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sahabbansa suka tabbatar mana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Madina masu ginin kabari ke akwai mutum biyu ɗaya yana yin Allahad ɗaya kuma yana yin Ashaq idan aka ce Allahad shine idan aka yi babban rami a bangon alƙibla sai a yi loto idan aka so kama mace cikin wannan loto sai a jera tuballa sai a sanya ƙasa a cuki sannan sai a maida ƙasa shi yin Allahad ya fi tabbata a ƙasar Habu amma a wurin da ke da yashi yin Lahad yana da wahala in an yi ma ruzawa yake nau'i na biyu shine ashab idan aka yi babban rami a tsakiyar sai a yi ƙarami shine ake cewa uwa da ɗiya wanda in an so kama mace a ciki sai a jera itace ko abin da ya kama da haka ko tuballa kamar yadda ake yi a makabarta ta yamma an gane ko kaga abin da muke so mu gane kaifiyar yadda ake ginin kabari abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da yanda za a so kama mace cikin kabarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu karan zibi sai da ya nuna mana kuma ya nuna mana cewa wanda zai shigar da mamaci cikin kabari ga addu'ar da aka sunnanta masa yace bismillahi wa ala millati rasulillah ko kuma wa ala sunnati rasulillah shi wanda zai saka wanda zai sa mamaci cikin kabarinsa sannan kuma ya nuna mana cewa gaya hatta da shigar da mamaci cikin kabari in mace ce mutumin da ya sadu da iyalinsa a cikin wannan dare to baya halatta ya kama mace ya shigar da ita cikin kabari ko mun kusacin shi da ita kamar yanda diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya mata rasuwa an zo za a binne ta gashi mahaifinta shugaban halitta a wajen wannan jana'iza kuma ga mijinta Usman Allah ya kara masa yadda manzon Allah sai yake cewa man lam yuqarifi laila wani ne bai kusanci ba iyalinsa a daren jiya wani sahabi ya taso ya ce ya rasulullahi gani manzon Allah ya ce shiga cikin kabarin shi ya shiga ya amshe ta ya sanya ta cikin kushewa to dan haka hatta da yanda kabarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana cewa in an maida kasa tuzo ake ma kabarin ba shadi shi ba ake a tuzo ake masa to dan haka maganar cewa a fara maido kasa ta yamma kafin ta gabas wannan ba shi da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gaban Allah ne da manzonsa saboda abin neman mace ibada ce ibada ku ba maganar wani ya kawo ra'ayinsa da son zuciyarsa ba na mantawa ina sauraron wani malami daga cikin malamai a nan garin aka tambaye shi wai menene dalilin da ake maido kasa ta yamma sannan daga baya a maido ta gabas sai yake cewa wai ita wannan ta yamma wato wai ita ce ta jikiran sallah an gane ko ita ce ta jikiran sallah don haka ake so a fara maida ta kenan ita ce kasa ta farko ake tonawa sai a maido ta yamma ta can ƙasa ita kuma ita ce kenan ta can ƙarshen ƙasa sai a maido ta gabas wai ita ta ji kiran sallah don haka ake maido ta sannan a maido wacce to ta kan iya yiwuwa mai kiran sallah ne ma aka sanya shi ramin haka gane ko ba ma ƙasar ba mai kiran sallah ne aka sa shi aka binne shi kaga ra'ayinsa ne kawai da son zuciya da yawo da hankulan jama'a musamman waɗanda suke jahilai jin kiran sallah ta menene zai amfana maka kuma wa ce maka taji, kuma duk da cewa dai akwai dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa dukkan wani abu wanda yake jama'a idan ladani yake kira sallah yana ji kuma sai ya bada shaida akan shi a ranar kiyama. An gane ko kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, manzo Allah ya ce ma Abu Sa'id, kai mutun ne wanda yake mai yawo a cikin daji mai kiwon dabobi, in ka kasance a cikin dabobinka lokacin sallah ya manzo Allah ya ce kai kiran sallah kuma ka kuga muryarka, yace babu wani abu, dutse ko hoge ko icce ko menene sai ya bada shaida akan ka a ranar kiyama cewa ya ji kiran sallarka. To amma abinda muke so mu gane, binne mamaci ibada ce, baya halatta mu su ko wani abu na ra'ayinmu da san zuciyarmu. Dalili ake so mu bi yanda ya tabbata a shari'a haka ne, kuma shi yana tinkarin shi ba maliki ne, amma ba a cikin nasi ba ko a sharhi babu wannan magana, kawai ra'ayinsa ne da san zuciyarsa. Dan dai kare yayi kasa a gwiwa, wai a wai wannan ita ta jikiran sallah shi yasa wai ake maidata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna je cikin kitabul janaiz, mun tsaya karshen hadisi na 167, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa lammashtaka annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta rashin lafiya, rashin lafiyarsa kuma wadda take ta mutuwa, wanda a wannan rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tashi ba sai yin ta akai. Zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi arjil habasha, wasu daga cikin matansa sai suka bashi labarin wata cuci, lafazin kanisa mufrad ne, jam'unsa shine kana'is. Idan aka ce kanisa shine wurin shirme da hayaniya, wato ne ɗan mushau, wurin ibadarsu, amma ibadarsu kamar yanda Allah ya nuna mana tabi ne da hitu. An gane ko ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, tabi ne da hitu. Idan kana so ka gane haka, ranladi ka wuta gaban wata cuci kafi, banda kida da waka da mushe-mushe ba su da wani, wannan shine sallar tasu. Shine kenan in aka ce kanisa kenan wurin bauta, wato na ƴan mushe, ko kuma mu ce wurin shirme da hayaniya na ƴan mushe. Suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan cuci, ra'ainaha bi ardil habasha, wanda suka ganta da idansu, wato a ƙasar Habasha. Me za mu iya fa'idanta a wannan gaba? Za mu fa'idanci ashe a wancan lokaci mafi yawan mazaunan birnin Habasha ɗan mushau ne. An gane ko? Habasha ita ce Ethiopia. An gane ko? Yuqalu laha Maria, wannan cuci ana ce mata Maria, an ambace ta da cewa Maria saboda kyawunta da kawarta da yawan hutunan da suke cikinta. Wa kanat ummu Salama wa ummu Habiba radiyallahu anhuma atata ardal Habasha, wato ummu Salama da ummu Habiba Allah ya kara musu yadda, wanda gaba ɗayan su mata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka Aisha ta ce zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil Habasha, daga cikin matan nasa wanda suka bashi labari ita ce ummu Salama da ummu Habiba, wanda ummu Salama da ummu Habiba suna daga cikin waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa ƙasar Habasha tare da mazajensu. Ita ummu Habiba a can mijinta ya rikida ya koma mushau, waliyazi billahi, kuma ya mutu akan kafirci. Lokacin da aka dawo aka koma birnin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. Ita ummu Habiba iya ce ta Abu Sufyan ibn Harb. An gane ko? Ita kuma ummu Salama mata ce ta Abu Salama, wanda tana cikin suna cikin waɗanda suka yi hijira a farko suka tarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Madina. Sai Allah ya ma mijinta rasuwa Abu Salama, da ita ummu Salama da ummu Habiba gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure su. Fa zakarata min husniha wa tasawira fiha, suka ambata masa wato kyawun wannan cuci da suka gani da irin hutunan da suke cikin ta. Lafazin tasawir jam'i ne na taswir, amma me ake nihi da tasawir anan? Ana nihi da suwar, wato hutunan da suka gani a cikin wannan cuci. Farafa'a ra'asahu sallallahu alaihi wa sallam, saboda matukar muhimmancin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji, domin ya sanya jama'a su shiga hayyacinsu, ga halin da yake cikin rashin lafiya, amma manzon Allah sai ya daga kansa, saboda abu ne wanda yake mai girma. Wa qala, sai manzon Allah ya ce da su, ulaika, waɗannan jama'a masu gina, an gane ko yace ulaika, yace waɗannan su ƴan mushaw, manzon Allah ya ce halinsu da ɗabi'arsu, idza ma tafihi murrajulus salih, idan mutumin kwarai a cikinsu Allah ya masa rasuwa, banau ala qabrihi masjida, wato sai su gina masallaci akan kabarinsa, an gane ko sai su gina wato kabari akan masallacinsa. Thumma sawwaru fihi tilka suwar, sannan wato sai su sawwara wato hutunansa su sanya a cikin wannan masallaci. Thumma sawwaru, sannan sai su kamanta asuwar wato hutuna, an gane ko su sanya tilka suwar, waɗannan hutuna sai su sanya su a cikin masallaci. Lafazin asuwar anan malamai suka ce takan iya yiwuwa akwai ihtimalin cewa shi wannan salihin bawan da ya mutu, wanda aka gina masallaci akan kabarinsa, za a yi hutunansa kala-kala, ba ɗaya ba biyu ba, sai a saka a cikin masallacin ko ina aka ba, ko kuma ya zamanto hutuna anan hutansa da hutan wasu salihan bayansu su ne za a yi a kawo duka ko ina a kafa a cikin cuci. Sai manzon Allah ya ce ula'ika, waɗannan masu gina masallaci akan kabari, shirarul khalqi inda Allah, su ne lalatattun halitta a wajen Allah a gobe kiyama, su suka fi kowa kaskanci da wulakanci, wanda daidai suke da Yahudu, dan ba wanda ya fi lalaci da kaskanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama sama da Yahudawa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, qul hal unabbi'ukum bi sharrin dhalika masubatan inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Dan haka da Yahudu da masu gina wato masu gina masallaci akan kabarin wato salihin bawa, da waɗanda alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye, waɗannan su suka fi kowa sharri da ƙasƙanci da wulakanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Don haka kasancewar daman ɗabi'a ce ta Yahudu da ƴan mushaw, kamar yadda a wani hadisi sahihi wanda kuma za mu iske nan gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, manzon Allah ya ce Allah kuretsi ne ma Yahudawa da ƴan mushaw. In ka ɗauke ta a matsayin jumla insha'iyya ay du'a'iyya, Allah ya la'anci Yahudawa da ƴan mushaw, saboda mai ya rasulullahi kake tsine musu albarka, sai ya ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, ay bi annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, abinda yasa nake la'antar su, domin sun mai da kabarin annabawansu wato masallatai. Don haka wata riwaya sai yake cewa, wasalihihim, da salihan bayansu, don su ƴan mushaw annabinsu annabi ne ɗaya, duk da cewa annabi Isa dama annabi ne wanda yake zuwa ga banu Isra'ila, an gane ko? To don haka a nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sakamakonsu, ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah, waɗannan su ne lalatattun halitta waɗanda suka fi kowa sharri da wulakanci da ƙasƙanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. To don haka mun yi bayani lafazin, in aka ce almasjid, inda ake sunkuyawa a yi sujada, shi ne almasjid, an gane ko? To don haka baya halatta a gina kabari akan a gina masallaci akan kabari, domin anan nasli ne a bayyane wanda yake nuna mana harancin haka, sannan kuma baya halatta a kawo kabari a sanya a cikin masallaci, baya halatta a zo gindin kabari a yi sallah, baya halatta kuma a shiga cikin kabari a yi sallah. Gaba dai wannan haramu ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha, kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kuma kar ku hau kan kabari ku zauna. Hadisi ne sahihi, da kuma hadisin da yake cewa al ardu kulluha masjid illa al maqbura wal hamma, kasa manzon Allah yace duk fadinta wato wurin sallah ne, yace amma banda makabarta da ban daki. To dan haka kasancewar wannan dabi'a ce ta ƴan mushawu da su da Yahudu, wanda kuma Allah ya tsine musu albarka, wanda aka samu wasu daga cikin jama'a ta musulmi waɗanda suka juya hannun agogo baya, wanda kuma daman bayani ya gabata, da su da ƴan mushawu kaman waran takalmi ne, yanda in ka je ka shiga coci zaka ga ko ina an nike ta da hotuna, haka in ka je masallatansu, yanda ƴan mushaw suke gina wurin ibadarsu a kan kabarin salihin bawansu, to su ma haka suke zawa su gina masallaci a kan kabarin, kuma su zo su sa kabarin su gaba su yi sallah. Akwai wani ɗan uwa da ya zo correction din bak bara bana ma ya zo, shi yake tabbatar mana cai wallahi da idan shi ya ga sun sa kabari gaba, ba ma maganar alkibla kabarin suka sa gaba suna sallah. A nan wani shaitani ya tashi ya ce waɗannan da kuke gani wanda suke cikin wannan kabarin, duniya da lahira duka tasu ci, wanda suka ba sun ba, wanda suka hana sun hana. A nan fa yamma a nan kasar mu ta Nijar. To ka gani, to wani ɗan uwa ma ya ba mu shaidar cewa da idansa ya gani. To ka ga al'amura ne waɗanda suke fi sabilillahi, duk wani wanda yake da kishin musulunci, wanda tauhidi ya samu zama a cikin zuciyarsa, wallahi dole ya zubar da hawaye akan irin waɗannan al'amura, saboda abubuwa ne na halaka a fili. Har ma ka ji wai suna famar wai ɗaure ma abin gindi, ai Ubangiji ta'ala ya ce qala allazina ghalabu alaihim lanattakhizanna alaihim masjida, waɗanda suka yi rinjaye akan lamarin ashabul kahf sun ce wai zamu mai da kabirinsu su zamanto masallaci. Labari ne Allah yake badawa a nan, ba yabo bane ba Allah yake, kuma abu ne wanda ya riga ya gabata. In ma har ya halatta a shari'arsu, to mu a shari'ar mu haramu ne, balantana a shari'arsu ma bai halatta ba, domin kafa ce mai kai mutum ya zuwa kwazazzabe na halaka, ma'ana hada bautar Allah da wani. Dan duk wanda ya sa kabari gaba ya sallah, ko ya zo gindin kabari, ko aka gina masallaci a kan kabari, ko aka kawo kabari aka binne a cikin masallaci, zuwa gaba ba Allahn ba za a ringa bauta ma, shi wanda aka binne a cikin kabarin nan shi za a ringa bauta ma, kuma haƙƙin Allah ne aka dauka aka bashi, ai kun ma zalunce shi, kun tauye masa haƙƙinsa, ku kai shi can inda ake binne kowa ma. Addu'ar da ake ma ƴan uwa ta santa shi ma ta shahe shi, amma kun zo saboda wuru-wuru da damfara, kun keɓance kabarin shi, shi kadai kun zo kun yi kubba dan a zo ana zuba dukiya kuna wawushewa, me yiwa ma yana cikin mutar jahannama ana babbaka shi. Aliyazu billahi, ai mafi yawan su suna ganin abubuwan da ake yi na asha, wanda sun tabbata haƙƙin Allah ne ake dauka ana ba su, amma sun ki hana mabiya, dan haka sakamako sai Allah ya amshi rayuwarsu ba tare da sun hana mabiyansu ba, in yaso azabar Allah ce ta durewa a kansu, a kama su da hujja a yinin alkiyama. To don haka kasancewar duk masallacin da aka gina shi akan kabari, to abin da ya zama wajibi akan jama'a ta musulmi duk lokacin da suka samu dama su je su rusa masallacin nan. Allah ne ko dan ba masallaci bane, jiji ma yafi shi, duk wanda ya sallah a cikin shi kuma bayyana sallah, matukar ya san da cewa akwai kabari, akan kabari ne aka gina wannan masallaci. In kwa masallacin ya riga yayi kabarin, aka kawo kabari aka binne a cikin masallaci, to wannan mai kabarin ba mahallin shi bane, aje a tone, in ma kasusuwa ne a tattara a kai shi can inda ake binne kowa a binne shi. To dan haka a nan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ula'ika shirarul khalqi indallah, waɗannan su ne lalatattun halitta a wajen Allah a ranar kiyama. Don haka a wani hadisi sahihi manzo Allah yake cewa wanda suka fi kowa lalaci da kaskanci da wulakanta a wajen Allah a yinin alkiyama waɗanda suke maida kabari masallaci. An gane ku, wanda suke maida kabari masallaci, wannan lafazi bai keɓanta ba da cewa a zo a gina, duk wanda ya zo gindin kabari ya yi sallah ya maida shi masallaci. Yin aka ce masjid inda za a duka a yi sujada, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya ce waɗanda suke maida kabari wato masallaci wurin sallah, sai ya ce kuma da waɗanda alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye, manzo Allah ya ce su suka fi kowa kaskanci da wulakanta a wajen Allah a ranar kiyama. To dan haka a takaice wannan hadisi abinda yake nuna mana wato kasancewar haramun ne gina wato masallaci akan kabari. Yin haka wato yana daga cikin lalatattun halitta waɗanda ba su da kima daidai da nisa kada zarra a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan yana nuna mana haramcin yin sallah akan kabari ko a gindin kabari ko a cikin kabari, ma'ana inda suke zauwa su gina kubba, duka haramun ne, domin wasila ce, hanya ce wadda za ta kai mutum izuwa wato shirka wadda take babba, ma'ana hada bautar Allah da wani. Sannan wannan kuma yana nuna mana halaccin wato mutum ya hakaito abin da ya gani na aikin asha gaban malami ko wani ɗalibin ilimi ko kuma alƙali. An gane ko, in ka san da cewa shi malamin da kake masa bayani zai bayyana hukuncin wannan al'amari ya busarma da mutane dukkan wata shubha, ko shugaba wanda zai iya ɗaukar sanda ta mulki ya je ya busar da wannan aikin asha, to wannan ba laifi ka kan iya zauwa ka ba da labarin abin da ka gani. Kamar yadda a nan ita Ummu Salama da Ummu Habiba labari ne suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan aikin asha wanda suka gani. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wani abun asha wajibi ne akan musulmi ya yi inkarin shi kuma ya tsawatar da jama'a game da shi. In ka iya gusar da shi da ƙarfin tsiya, to dole ka gusar da shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da musulunci ya yi rinjaye akan dukkan wani addini na kafirci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Aliyu dan Abi Talib. Manzon Allah ya ce ma Aliyu, ya ce kar ka bar wani gunki face sai ka rusa shi. Duk wani kabari wanda aka dauka ka gine shi, manzon Allah ya ce sai ka daidaita shi da kasa ka yi libin. Duk kabarin da aka zo aka tila masa kasa ya kire sauran kaburra, manzon Allah ya ce ka yi libin din shi ya zama daidai da sauran kaburra. To an ce kabarin da ya kere sauran kaburra a daidaita shi da sauran kaburra, ina ga kabarin da aka zo aka gina daki akan shi aka gina kubba? Ko min babu aula sai a samu diga ta ko ina a yi ta saran shi har a gama da shi, a daidaita shi ya zama daidai da kabarin kowa. Haka wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Aliyu dan Abi Talib, shi ma haka Aliyu dan Abi Talib ya tura wani almajirinsa bafatar, sai ya ce zan tura ka kamar wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura. Ya ce Allah ta da timsalan illa qamasta wala qabran musharrafan ya ce illa sawaita. Ya ce duk wani gunki karkabar shi, ya ce sai ka rusa shi. Duk wani kabari wanda aka ɗaukaka shi, ya ce sai ka daidaita shi da sauran kaburra. To dan haka duk lokacin da jama'a suke da dama, to duk wata kubba da duk wani kabari da ya kere wani wannan da duk wani masallaci da aka gina akan kabari, to aiki ne dole sai an rubuta su, dan ba wurin ibada bane ba. An gane ko? In har ba a samu wannan dama ko kuma ana tsoron bannar da za ta biyo baya tafi maslahar, to anan sai a kame. Kenan iya abinda za a yi, sai dai a yi ta faɗa, a yi ta wa'azi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zo ya yi sallah a gindin Ka'aba, a lokacin nan a cikin Ka'aba gunki 360 ke akwai, amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ba su da karfin gusar da waɗannan gumaka, kuma in suka ce su gusar da wannan gumaka bannar da za ta biyo baya ta fi gyaran da suke nema manzon Allah sai ya dau hakuri haka yake zawa ya sallar shi yana ganin gumakan sai dai ya fada ya ce bakkyau da aka koma birnin Madina aka kafa daula ta musulunci a shekara ta 8 manzon Allah ya dauro damara ta yaki ya zo ya ci Makka da yaki dukkan waɗannan gumaka 360 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rubuta su yana zungurar su da sanda yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa aran nan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake Ka'aba game da dukkan wani datti wanda yake da shirka kamar yanda Ubangiji ta'ala ya umarci kakansa Ibrahim alaihi salam da kuma kakansa shi wannan babansa Ibrahim da kakansa wato Isma'il Ubangiji ta'ala yake cewa an gane ku wato shine wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an fashira baiti ya lifa'ifina wal akifina war rukai sujud to dan haka in kuma ya kasance fadakin ma baka iya yi to iya abinda zaka yi sai dai ka kyamata da zuciyarka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa zalika adhafu aliman sannan kuma wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana haramcin hotuna dukkan wani hoto haramun ne an gane ko hoton da ke akwai wato hoton da aka sawara shi akan sifar mai rai mutum ko dabba duk wani abu wanda yake mai rai hoton sa haramun ne sawa'an hoton a jikin bango ne za a zana shi ko a jikin wani yadi ko kuma a jikin takarda ko kuma a zo a yi shi a sassaka shi wanda za a yi ko da laka ko a sassaka icce gaba ɗayan su haramun ne ba su da bambanci an gane ko dan haka duk mutumin da yace maka hoto mai inuwa shine haramun mara inuwa ba haramun bane mai da wannan fada ta shi gefe ta ci karo da abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Ibn al-Mulakkin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna al-i'lam bi fawaidi umdatil ahkam a cikin da yazo karkashin wannan hadisi sai yake cewa fi hadha al-hadisi dalilun ala tahrimi taswir al-hayawan خصوصا للآدمي الصالح سواء كان التصوير في حائط او ثوب او ورق او مجسدا قائما بذاته يجي wannan hadisi a karkashin sa akwai dalilin da ke nuna haramcin yin hoton mai rai yace balantana ma dan adam kin ma balantana wanda yake salihin bawa domin salihin bawa ne akwai rudar jama'a ana sai yace sawa'an yace kana taswiru fi hay abango ne aka zana shi jikin katanga sai yace aw thawbin ko kuma a jikin wani tufafi aw waraqin ko a jikin takarda aw mujassadan ko kuma an sassaka shi ne da gangan jiki aka tsira shi ba dai waɗannan ba bambanci dalili shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la'anallahu al-musawwiri Allah ya la'anci wato masu yin hoto haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kuma haka a wani hadisi sahihi manzo Allah yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun wanda suka fi kowa tsananin azaba a yinin al-qiyama manzo Allah yace sune masu hutuna an gane ku masu hutuna dan wanda azabar su ta fita kowa tsanani a yinin al-qiyama kaga na farko munafikai kamar yadda Ubangiji ta'ala yace innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira nabi wadanda suka kafirce ma maida ta annabi Isa alaihi salam wannan akushin abinci da Allah ya saukar kamar yadda Ubangiji ta'ala yace faman yakfur wannan qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan minal alamin sannan na uku su fir'auna da mabiyansa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab sannan masu hoto manzo Allah yace ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyama wadanda suka fi kowa tsananin azaba a yinin al-qiyama sai yace al-musawwirun wato sune masu hotuna masu yin hoto to dan haka dukkan waɗannan dalilai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu dalilin da ya bambanta yace mai inuwa ko mara inuwa don haka magabatan kwarai irin su al-Imam an-Nawawi irin su al-Imam al-Qurtubi da sauransu gaba ɗaya suka ce hoto haramun ne sawa'an yana da inuwa ko ba shi da inuwa kuma akwai hadisi sahihi wanda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta kafa kilishi ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ado a ɗakin ta bayan fitar sa manzon Allah da ya dawo sai ya ga kilishi da fotuna a jikin sa manzon Allah sai ya bata rai ya tsaya ya ki shiga ɗakin Aisha ta ringa tuba ga Allah subhanahu wata'ala take yanki Aisha ta fusgo wannan kilishi ta ciccira shi aka cusa shi a cikin wata jika aka yi matashin kai ake zama a kan shi yanzu hoton da yake jikin kilishi inuwa gare shi ba maganar inuwa don haka duk wanda ya bambanta ya ce hoto mai inuwa shine haramun ma'ana wanda aka sassaka amma wanda yake na kyamara wannan ba haramun bane babu wani dalili akan haka an gane ku cin gyara ne ga Allah da manzansa don haka kuma kasancewar wasu ku sai suka yi tawilin suka ce a to wannan karhanci ne wanda yake na tsarkakewa su ma waɗancan zamani da aka haramta musu saboda suna kusa da lokaci wanda yake na jahiliya na bautar gumaka amma mu a yau ba za mu haramcin da aka mana bai kai ba haramcinsu to wannan duk wani tawili ne wanda yake na banza don haka malamai suka ce abinda za mu lura a hadisi sahihi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga masu hotuna sai ya ce innahumul mushabbihuna li khalqillah domin su ne masu kamantawa ga halittar Allah kwaikwayo ne suke game da halittar Allah subhanahu wa ta'ala don haka kwata-kwata hoto baya halatta sawa'an mai inuwa ko wanda yake mara inuwa iya kawai abinda ya zama tilas shi ma larura ce kakaba ma jama'a ta musulmi ne aka yi a yau in ba hoton kartu da nite ko hoto wanda yake na fasfo shi kadai ne mutum yakan iya yi shi ma ya riga ya zama tilas amma ka yi hoto domin ajiye shi tarihi ko wani abu duka wannan baya halatta haramun ne an gane ko haramun ne babu wani dalilin da ya sassauta akan cewa hoto wanda yake in dai bai da inuwa ya halatta don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wani mai yin hotuna wanda sana'ar shi yin hoto ne Abdullahi dan Abbas ya hane shi sai ce masa ai sana'a ta ce yace in har ban makawa sai kai hoton manzo Allah ya ce wannan Abdullahi dan Abbas ya ce to ka zana abin da bai da rai kamar itace da koramu da duwatsu da sauransu amma duk wani abu wanda yake mai rai haramu ne shi fa zanawa ne yake dai san ne yake sana'ar shi yace masa to kai wanda yake bai da rai dan haka in ma ado da hotuna zaka yi sai dai kai ado da hotunan da wato kamar misali itace ne ko kuma koramu ne ko kuma duwatsu amma duk wani abu wanda yake mai rai haramu ne baya halatta abin da yake nuna mana illar shi waɗanda suka gabata mutanen annabi Nuhu alaihi salam ba komai bai jefa su halaka illa ta hanyar hoto ko mu ce shirka faruwarta a ban ƙasa sababin ta shine hoto wanda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Abbas yake cewa tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu wato karni goma ke akwai gaba ɗayan su suna kan tauhidi mutanen annabi Nuhu a cikin su akwai salihan bayi guda biyar shine Waddu da Suwa da Yaghus da Ya'uq da Nasr sunan salihan bayi ne Allah ya musu rasuwa a kusan lokaci guda jama'ar su suka ji zafin mutuwar su shaydani sai ya zo ya raya musu ya ce to abinda ya kamata ku yi hotunan su sai ku girka a wuraren ibadar ku idan kuna ganin su wannan damuwa sai ta danyi sauki kuma in kuka gansu kenan sai ku tuna irin yanda suke da zagewa a cikin ibada kuma ku zage a cikin ibada suka bi shawarar shaydani suka yi hotunan su suka kawo suka girka a wuraren ibadar su zamani yayi zamani waɗannan jama'a suka wuce ƴaƴansu da jikokin su suka biyo baya shaydani sai yayi rubas yayi da baya ya gaya ma ya'yansu ya ce musu wannan da kuke gani uwayenku in sun fada cikin tsanani ba wanda suke roƙo face waɗannan ba kowa ba uwayenku suke bautawa face waɗannan a lokacin nan suka daina bautar Allah suka kama bautar shaytani ubangiji ta'ala sai ya turo farkon manzo shine annabi Nuhu alaihi salam domin kiransu zuwa kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada don haka junansu yake ma junansu wasiyya la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra to dan haka kaga a sanadiyar rubutu ne kuma har yau masu a sanadiyar rubutu wallahi akwai jama'a da yawa a halaki wanda akwai hutan wani wanda ake da'awar salaha cewa mutumin kware ne wai in ka kafa shi a jikin abun hawanka baka hadari in ka kafa shi a jikin bakarka ko kuma kayan sana'ar ka zaka samu kazamar riba in ka sanya shi a cikin gida ba a gobara haka suke da wannan wanda a jikin ababan hawa ake dika hoton shi a iya abin da suke da aqidar kafa wannan hoto wai ba a hadari wal iyazu billahi to anan fi sabilillahi da wa aka kamanta shi waye sai ya hana bawa hadari in ba mahalicin sa ba ka manta da cewa da Allah ya halice ka a matsayin ka na bawan sa ya wakilta mala'iku waɗanda suke tafiya gaba da bayan ka waɗanda suke baka kariya game da hadari sai in alƙadarin Ubangiji subhanahu wata'ala ya zo dole su ma za su kauce abinda Allah ya kaddara dole sai ya tabbata Ubangiji ta'ala yake cewa da hu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bawa a gaban sa da bayan sa Ubangiji ta'ala yace akwai masibiya na mala'iku waɗanda suke bashi kariya da izinin Allah subhanahu wata'ala amma ka kawo hoton wanda ba a san ba menene makomarsa takan iya yiwa wuta tana balbala a cikin kabarin sa ka kawo kalika a jikin kayanka haƙƙin Allah ne aka dauka aka bashi wallahi duk wanda yayi kudirin cewa hoton ko hoton wane ne idan aka kafa gobara ba ta tashi ba a hadari to mutumin nan ya kafirta ya zama mushriki saboda haƙƙin Allah ne ka dauka ka ba wannan bawa duk wanda ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani bawa ya kafirta babu tantama game da kafircin sa wannan hadisi kuma yana nuna mana halaccin yin zance a wajen marar lafiya ko da zancen bai shafi ba rashin lafiyarsa amma da sharadin kar ayi abin da za a dame shi kamar yadda anan labari ne suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hali sannan kuma wannan yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da cikar nasiha game da bayi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin bayyana gaskiya ta kowane hali ga yana cikin halin rashin lafiya kuma rashin lafiya ta mutuwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawatar da al'umma don haka kuma kasancewar duk mutumin da ya ga abubuwa waɗanda suke na al'ajabi ko da abubuwa ne waɗanda suke na haramun ba laifi yakan iya bada labari matukar a cikin babu labari a cikin bada labarin babu iza mutane da shuna su zuwa wannan aiki na sabo an gane ko in dai babu iza su da nuna musu wannan mahalli na banna to ba laifi mutum yakan iya bada labari قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قالت رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
لا
واتو عائشة الله إكرم يداك شوى منظم الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة عرش الله في السدبي تاشبا دبتك انت كينا عرش الله فيها تمتوى wannan na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke bin diddigi su san menene karshen aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma maganganun sa don haka anan tace fi maradihi allazi lam yaqum minhu a rashin lafiyar sa wanda bai tashi ba daga gare ta manzon Allah yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara yace Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushriku kenan idan muka dauke ta akan jumla ce khabariya insha'iyya kenan addu'a ce manzon Allah yake musu mummunar addu'a la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushriku ko kuma ka dauke ta a matsayin jumla khabariya, ma'ana labari ne manzon Allah yake badawa. La'ana Allahul Yahuda wan Nasara, tintina Allah ya tsine ma Yahudawa da ƴan mushaw. An gane ko? In ma addu'a yake Allah ya la'anci Yahudawa da ƴan mushaw, ko kuma labari ne yake badawa, Allah ya la'anci Yahudawa da ƴan mushaw. Saboda mai sai ce ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida, domin sun mai da kabarin annabawansu wato masallatai. Ma'anar sun mai da kabarin annabawansu masallatai kenan, sai mu koma wancan hadisi da ya gabata. Idan salihin bawa ya mutu sai su zo su gina wato masallaci akan kabarinsa. Kuma lafazin ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida, lafazin ittakhadha domin idan yayi ta'addi ila maf'ulain yana zamantowa bi ma'ana sayyara. An gane ko? Ja'ala, ay ja'alu quburan anbiya'ihim masajida. Qubura shine maf'ulul awwal, maf'ulul thani shine masajid. Ay sun mai da kabirran annabawansu masajid, wurin sallah. In ma gina masallaci akan kabarin, da wanda ya gina da wanda ya zo gindin kabarin ya yi sallah, duk daya ba su da bambanci. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, idan aka ce almasjid shine inda za a duka a yi sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin abubuwa biyar wanda Allah yake bance shi da su, wanda ba wani annabin da ya gabace shi wanda Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikinsu. Daga cikin abubuwa manzon Allah ya ce wa ju'ilati liyal ardu masjidan wa qahura, kasa gaba ɗayanta manzon Allah ya ce an maida mu masallaci. Ce me yake nihi da masallaci a nan? Wuri ne wanda ya halatta ka duka ka yi sallah. Wa qahura kuma mai tsarkakewa ce, in babu ruwa sai ka shafa ka yi temama. Kaga a nan in aka ce masjid, duk inda za a duka a yi sallah ya zama masallaci. Don haka duk wanda ya zo gindin kabari ya yi sallah, to ya maida wurin masallaci ne. Qalat Aisha, sai ta ce walaula zalika, take cewa in ba dan wato kasancewar kada a maida kabarinsa wato ya zamanto masallaci, kamar yadda su Yahudawa da ƴan mushaw suka maida kabirin annabawansu masallaci, la ubriza qabru. Aisha ta ce wallahi da an fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fili. An gane ko? A fili a ganshi, kowa ya ganshi. Ta ce ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida, sai dai cewa wato an ji tsoron dan kada a maida kabarin sa ya zamanto masallaci, dan haka sai aka binne shi a ɗakin Aisha. Amma in ba dan haka ba, Aisha ta ce da an fito da kabarin sa a fili, kowa ya dinga ganin shi. Nan kana da fuska biyu, kamar yadda yake cikin riwayar. In ma ka ce khushiya, ghayra annahu khushiya, in ba dan cewa an ji tsoro, suwa suka ji tsoro kenan? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'in cewa a binne shi a nan ɗakin Aisha, kar a bayyana kabarin shi, kar a fito da shi fili. Ko kuma khashiya kenan, in ba dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron kar a maida kabarin sa ya zama masallaci. An gane ko? To da an fito da shi a fili, kowa ya gaishe. To tare da cewa a nan Aisha ta nuna mana illar abin da yasa ba a fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan malamai suka jama'a illa ce biyu. Akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da suka gabace shi face kabarinsa a inda Allah ya karɓi rayuwarsa, a nan ake binne shi. Duk wani annabi a inda Allah ya karɓi rayuwar shi, to nan ne kabarinsa, nan Allah ya zaɓa masa. Don haka da ba shi da lafiya, ya shawarci sauran matansa su ba shi damar da zai yi jiya a ɗakin Aisha. Suka ba da izini take yanki, aka kai shi ɗakin Aisha, ya ci gaba da jiya. Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama yana kan cinyar Aisha, kansa yana jingine tsakanin karankarmar kirjin Aisha, kamar yadda hadisi ya gabata, yana jingina a jikin Aisha, Allah ya karɓi rayuwarsa. Don haka a ɗakin Aisha aka gina masa kabari, aka binne shi. Gane ko? To don haka ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan da suka gabace ne, face inda Allah ya karɓi rayuwarsa a nan ake binne shi, nan Allah ya zaɓa masa. Wannan shine dalili na farko wanda ya hana a fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. dalili na biyu ijma'i na sahabbai shine Aisha tace walau la zalika in ba dan jin tsoron kada a maida kabarin sa masallaci la ubriza qabruhu. Aisha tace da an fito da kabarin sa a fili kowa yana ganin sa. To dan haka kuma da mun tuntuni yayi addu'a cewa Allahumma la taj'al qabri qabri wasanan yu'bad, yace ya Allah kada ka maida kabari na ya zama tugunki a ringa bauta masa irin yadda ake bauta ma wasu kaburra. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta addu'a kuma Allah ya karba masa addu'ar sa. Aka binne shi a ɗakin Aisha, sannan kuma hatta da kofar ɗakin wato tushe ta akai. An gane ku, don haka ba wani wanda zai ce maka ba wanda yake gama gari ko wanda yake ko sarki ne a Saudiya yayi kaɗan ya ce maka ya je ya ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An kewaye shi an yi manya-manyan ginshiƙai guda biyu tun a wancan lokaci guda uku. Katanga uku akai, kuma katanga ukun sai aka yi su ma'ana gicce, shine wanda ake cewa kenan kaman triangle. Wani yayi haka, wani yayi haka, wani yayi haka, dutsiyar ka bayan da za a yi ka fuskanci wannan kabari. In ka fuskanci kabarin to ka ba alƙibla baya, aka yi shi a gicce haka ba yanda za a yi ka ce ka fuskanta. Kuma kasancewar anan masu kaba hujjar cewa wai ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yake, wannan magana ba haka bace ba. Masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban, ɗakin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban shine ɗakin Aisha, wanda kasancewar an fadada masallacin ta bangaren alkibla a lokacin Umar, haka a lokacin Uthman, a lokacin Umar ibn Abdul Aziz wato shine ya fadada masallacin ta gaba lokacin da Madina ta girma, gaba ɗayan gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda kabarin shi yake da gidan Aisha gaba ɗaya aka shigar da shi a cikin masallacin. An gane ko? Gaba ɗayan gidan a cikin masallacin yake, kuma kasancewar masallacin can gaba yake ta bangaren alƙibla ba wannan ba, kuma kasancewar anan shi kanshi bayan kasancewar mafi yawan sahabbai sun wuce, inda sahabbai suna raye ba za su yarda ba a shigar da wannan ɗakin a cikin masallaci. Kuma tare da cewa Sa'id ibn al-Musayyab daga cikin magabatan ƙwarai yana daga cikin waɗanda suka yi inkari suka ce ba su yarda ba wannan ɗaki na Aisha a shigar da shi a cikin masallaci, ba su yarda ba cewa a shigar da shi a cikin masallaci. Don haka kasancewar da ya shigar da wannan shi kanshi Umar ibn Abdul Aziz kai tsaye a wannan lokaci ya toshe kofar, wannan kuma a shekara ta 91 bayan wucewar bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 81 lokacin da shi Umar ibn Abdul Aziz kenan ya fada da masallacin ya shigar da wannan gidan gaba daya a cikin masallaci. Don haka kasancewar wannan duka ba hujja bace ba, kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin masallaci ba yake. An gane ku, gidan Aisha inda ɗakin Aisha inda yake binne shine aka shigar da shi a cikin masallaci, amma ba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma duk tsiyar mutum ba yanda za a iya fuskanci kabarin ya sa gaba ya salla, kuma ba wanda zai ce maka ya je ya ziyarci wurin, sai dai kabu ka wuce abu ne wanda yake khayali. To dan haka wannan hadisi me yake nuna mana? Yana nuna mana haramcin wato shine maida, wato shine yana nuna mana haramcin kenan maida kabari wurin sallah, ko kuma gina wato masallaci akan kabari. Wanda gina masallaci akan kabari kamar yadda bayani ya gabata aiki ne na Yahudawa da ƴan Mushrik waɗanda suke kaskantattu, wanda Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka. Duk wani wanda yake musulmi ba aikinsa bane ba, indai musulmi ne wanda yake na hakika. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato yanda fahimta ta magabatan ƙwarai wato da hanyarsu, wanda fahimtarsu da hanyarsu hujja ce akan duk waɗanda suka biyo bayan su mu'minai har zuwa ranar kiyama. Dan sun fahimci manufa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda manzon Allah ya musu wasiya, dan haka anan suka ji tsoron cewa in aka fito da kabarin sa fili to akan iya samun wasu ƴan ta'adda shaidanu su je su ringa bauta masa. Dan haka anan sahabbai suka hadu suka ce kar a fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fili, a binne shi a ɗakin Aisha. kamar yanda yace babu wani annabi faci inda Allah ya karbi rayuwarsa anan ake binne shi dan haka magabatan kware kuma ka koma akwai hadisi sahihi wanda Hussein dan Aliyu dan Abi Talib waye ga wani a kullun yazo sai ya sanya kanshi ta wannan tagar yayi addu'a ya kiraye shi yace masa a'a yace nan ba a sunnan ta yin addu'a yake ce masa nan yin addu'a anan bid'a ne hadisi ne wanda yake sahihi kuma kasancewar magabatan kware sun tafi akan cewa baya halatta ka zo nan gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce addu'a za ka yi nan gindin ɗakin da aka binne shi wanda ma suka ce in ma addu'a za ka yi sai dai ka yi gaba ka fuskanci alkibla al-imamu malik da al-imamu shafi'i da al-imamu abu hanifa da al-imamu ahmad ibn hanbal ba ɗaya daga cikin su wanda ya yarda da cewa ka zo nan gindin kabarin ka ce addu'a za ka yi dan haka haramun ne baya halatta ba wuri bane ba wanda aka sunnanta mana yin addu'a dan haka in ka koma nan kusa a cikin isiya iya abinda zaka yi ka zo kai masa sallama kai salati kai gaba kuma ka gaida abokan zaman sa Abubakar da Umar ba maganar ka tsaya ka ce addu'a zaka yi dan haka wannan duka wato kafa ce wanda take mai kai mutum zuwa ga halaka dan haka wannan hadisi da ire-iren sa akan shi ne malamai akan su ne malamai suka gina ka'ida ta saddu zara'i toshe dukkan wata kafa ta banna duk abin da zai jefa mutane zai kai su zuwa wato aiki wanda yake na haramu na keta doka ta shari'a to dole abuwan nan hanya wato a toshe ta nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك